Hukumar lura da sanya hanyar jari na ƙasa wato Nigerian Stock Exchange sun miƙa wata makatar primary ga gwamnatin jihar Bondo da suka gina don taimakawa harkokin ilimi a jihar. An gina wannan makatar ne dai a unguwar da ake kira Bulunkutu Abuja don baiwa mutan wannan unguwar damar sa 'ya'yansu a makarantu da suka dai suna kokawa saboda rashin makarantar primary a wannan yanki. Wanda magwamnan jihar Bondo Honorable Kashi Tima ya yaba wa wannan hukuma game da irin wannan taimako da ta yi da ma ya kira ga sauran al'umma da masu hannu da shuni da cewa su taimaka wajen haɓaka harkokin ilimi a wannan jiha domin cewa an samu matsalar tabarbarewar harkar ilimi sakamakon wannan rikici na kungiyar Boko Haram.
We selected the most depressed community in Maiduguri, the Abuja Talakawa community, and I believe this is a structure that will stand the test of time.
Yace sun tuntuɓe mu inda muka zaɓa musu wannan wuri da ake kira Abuja Talakawa da kuma suka gina wannan makaranta. Ina da yakinin cewa wannan gini ne na ƙwarai kuma abin yabawa ne.
Because the total number of Boko Haram offers is 22,311, and we either take care of these offers or they will take care of us.
Yace dole ne mu ƙara ɗani dan yanzu haka ana da marayu a wannan jiha da suka fasar ma fiye da 52,311, don haka dole ne mu kula da waɗannan marayu. In ba haka ba kuwa nan gaba ba za mu ji daɗin abun ba.
Let's restructure the educational system. People are talking about restructuring Nigeria, restructuring their pockets. Let's restructure the educational system and everything will take care of it.
Yace mutane na maganar sake tsarin mulkin ƙasar nan. Yace abin da ya kamata shi ne mu sake tsara fasalin ilimi. Dan idan muka tsara fasalin ilimi komai zai daidaita kansa da kansa. Mr. Oscar Onyema dai shi ne shugaban wannan hukuma na musayar hanyar jari.
When we engaged with the state, we found out that education was an area where we can make an impactful and sustainable intervention.
Yace lokacin da muka yi magana da jihar, mun fahimci cewa batun ilimi shi ne inda ya kamata mu shigo don mu ba da tamu gudunmawa wajen haɓaka wannan fanni. Da haka shi yasa muka ba da wannan gudunmawa da gina wannan makaranta.
We spent a little over 50 million naira to put it up.
Yace mun dai kashe kusan miliyan 50 wajen gina wannan nan azuzuwa guda tara, kuma mun samu taimako daga wajen sa abokan hurɗanmu wanda suka taimaka mana wajen samar da uniform da dai wasu ababen karatu a wannan makaranta. To ko me waɗannan ɗalibai ke cewa ne game da wannan sabon makaranta?
A don wani.
Nan class nawa ne muke?
Class 1.
Me ake koyar da ku?
Ana koyar da mathematics.
Da me kuma?
English. Basic science. Sai education.
Kin yi shaka fara zuwa makarantar nan?
Ina ji tinkiya ne ina.
Zai ka fara zuwa ko?
Eh.
Kashi Allah ka rarraba muku abinci ko?
Eh, gaskiya kashi ya mana kokari an rarraba mana abinci.
Ta. Thank you.
Awal malam.
Na?
Awal malam.
Ya kuke jin karatu?
Yana shi.
Kuna jin daɗin shi? Kuna ganin abin da ake koyarwa?
Eh, muna gani.
To, yaushe kika fara zuwa makaranta?
Yau.
To, Allah ya taimaka ko? To.
Wannan makarantar da ya kunshi ɗalibin 'yan ƙasa da firamare wato nursery. Da kuma waɗanda ke matakin karatun firamarin. Haruna Dauda Jimi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.